أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مدسا دعاء وأن مسلاتي من تارى البركة مسجد كو مركز نمجيما دنتي قبدا مجلس منا القرآن منا يوم إشرين قواتا ذو الحجة هجرة غير مكة كان إشرين يا كيف إشرين كو شاترة شاترة نيكو شاترة شاترة أنا أي شاترة كو شاترة قواتا ذو الحجة شاترة جمعة شاهد شاترة sha takwas ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 5 a kalandar Bature 2025 sa'a da shekara. Idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul Ahzab, wannan shine majlisi na 8. Muna kan aya ta 5, mun gama tafsirinta, mun kawo inda za mu yi bayani akan abubuwa da za mu iya fa'idantuwa da su ƙarƙashin wannan aya. Kamar yadda muka saba, inda akwai tambaya ɗaya sai mu amsa sai mu ci gaba da karatu, in babu kuma sai mu ci. Kuma mu baddala tsarin tambaya akan wasu fa'idodi wanda za mu iya fa'idantuwa da su, sannan mu shiga cikin tafsir. Ayar da muka karanta aya ta 5 shine wadau ubangiji madaukakin sarki ru'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammalat qulubukum wa kana Allah ghafurur rahima. Yana dai daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayar shine wajibcin kiran mutum da sunan ma'ahin shi, kamar yadda Ubangiji ya bayyana mana ud'uhum li aba'ihim, wajibi ne game da kowa a kiraye shi da sunan baban shi, kada a kiraye shi da sunan a nassaba shi zuwa ga wani ma'ahi bangaren lafazi ko bangaren hakika. Bangaren lafazi wanda an tabbatar ba dan shi bane ba, amma dai a ringa kiran shi da sunan shi, ko kuma bangaren hakika ga baban shi nan amma dai a ringa kiran shi da sunan wani. Misali yace wani dan wani alhali an san wannan nan ba dan wani bane ba. Wannan yana ɗaya daga cikin bayanai wanda muka yi a can baya, wanda shari'a ta riga ta haramta, bai dace wane ya kirayi wane da sunan da ba nashi ba, kidan kowa ya kirayi kanshi da sunan ko kowa a kiraye da sunan ma'ahin shi wane dan wane. Kamar yadda wani ɗaya daga cikin malamu yake cewa abu guda biyu ba a ƙaryar su, dangantaka da ilimi. Duk lokacin da zaka ce wa mutane kai dan wane ne, to a lokacin nan kada ka taba tunanin wai a cikin waɗanda mutanen da kake cewa kai dan wane ne, wani zai Allah zai kaddara wani ya gito ya ce wane mun san shi, wane ne baban shi, ga sana a gidansu, ga wane baban shi kaza ne. Wannan bangaren dangantaka ba a ƙaryarta. Haka bangaren ilimi, duk lokacin da zaka zo ka kwandubu kana ce wa mutum 60 gare ka kai kaza ne kai kaza ne, wata rana wani abu zai zo bai ta a kana ya karya ba, za a yi tambaya akan shi sai ya kasance fa huyitan ladhi kafara, abuga kurum bakka da amsa baka san ba ina aka saga ba. Daga wannan abubuwa guda biyu wajibi ne game da dan adam ya nisance su, ƙarya wurin dangantaka da ƙarya wurin ilimi. da zaran kayan su to dindanin za a gane abinda ka fada ba haka bane ba shine kenan wannan ayat tana karantar da mu wajibi ne kowa a nasaba shi zuwa ga ma'aikacin shi in dai ba ai haka ba to an saba wa shari'a kamar yanda ubangiji ya umurni ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah kuma idan muka leka zan mu gani wannan ayat tana karantar da mu akan duk da kasancewar ga abinda shari'a ta zo ta tabbatar bai dacewa mutum a kiraye shi da sunan wani wanda ba ma'ajin shi ba muna iya kasa wannan al'amari kashi biyu na farko a kiraye mutum da sunan wani wanda ba ma'ajin shi ba lafzan wa haqiqatan shine wannan bangaren shi addini ya riga ya haramta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan yana dangantuwa zuwa ga kafirci kamar riwaya wadda Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar dukan sun kawo a cikin Muslim ya kawo riwaya yake cewa fa innahu kufrun bikum an tardabu an abaikum ai wannan kafirci ne kaga mutun yana kyamatan ma'ayin shi ga Allah ya riga ya kaddara kai innan ga dangantakarka daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane wannan nan shi Allah ya kaddara shine ma'ayinka amma dai zaka ringa kore shi kana kyamata a ce wai a kiraye ka sunan wani to wannan kafirci ne bai dacewa mutun yayi haka kuma wannan shine yanayin da muke rayuwa a cikin shi zaka ga wani yana kokarin ya kiyaye ko ya kade ma'ahin shi ya ringa nema a ringa nasaba shi da wani wanda ba ma'ahin shi ba ya kasance ko kanan ma'ahin yana da hali kanan ma'ahin yana da dukiya kanan ma'ahin shi hararre ne sai ya ringa karkata kanshi zuwa ga kanan ma'ahin yana nisanta ko yana kyamata a ringa danganta shi da ma'ahin shi shi kuma kowa da arzikin shi yake zawwa duniya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya haka Allah ya tsara an yi ka kai zaka huto kalkashin wani wannan nan ba kowa bane ba kai innan sai kai kokari kai wa kanka gata ka zamanto kowon kowa shine kullun malam yake karantar da mu ta'alimi yana cewa bi jiddi la bi jaddin kullu majid fa hal jaddun bila jiddin bi majid yace da kokari na ne wani kawo wannan matsayin ba bawai da kakana bane ba kakan na wanda ake cewa kakana ne shi wane ne wane shi inda bai kokarin ba ya samu abin da ya samu kai ma kai kokari kai wa kanka iya kokarinka iya abin da zaka samu amma dai kada mu taba mantawa wannan al'amari abin da aka riga aka kaddara maka ne daga arzikinka shine zaka samu kuma wajibi ne ka rigaye ka nitsar da zuciyarka abinda ka samu shine abinda ubangiji ya kasa ya baka kamar yanda yake bayyanawa fa in lam tarda bima qasamtuhu laka arahta fa in lam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la usallidanna alayka ad-dunya tarqudu fiha raqdal wahush fil barriya thumma la tajid illa ma damtu laka hadithun qudsi ne wanda imam tirmidhi ya hutar shi duk da bangaren isnadin shi isnadin irada yana da illa kadan yake cewa wallahi na rantsa da buwayata da bawana ba zai yarda da abinda na kasa na bashi ba na daga dukiya na daga lahiya na daga kaza arzikin dai da yake wa ma ya za a yi same shi in bai yarda abinda na kasa na bashi ba yace to na rantsa da buwayata zan sami san duniya a cikin zuciyar shi kurum duk abin da ya samu gani yake bai wadatu da shi ba zaya ringa yawo a saman doren kasa baya Kano baya Lagos baya Alje baya ina ne yace yanda kasan din tumkiya yana tumbele haka zaya ringa tumbele a saman doren kasa yace sun malaiyatu to illa ma damantu hula kuma ba zai samu ba sai abin da na rigaye na me garantin shi zai samu a cikin arzikin shi da zaran an ce ka zo ka busa maka rai to a lokacin nan yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id da lokacin da aka ce ga mala'ikan da yazo ya busa maka rai to wannan kalmomi guda hudu sai an rubuta maka su arzikinka da ajalinka kuma wannan watun kamun a halitta saman bakwai da shekara 70 an rigayi 50 an rigayi an rubuta duk abin da zaka samu ne daga arzikinka wani ba zai ci maka arzikinka ba duk abin da ka san an rubuta zaka ci shi to he ka ci sannan zaka nade kayanka ka koma zuwa ga ubangiji ci sanya wani zaka samu yana danganta kanshi da wani wanda ba ma'ayin shi ba saboda yana kyamata ko sana'ar baban shi ko kuma yanayin baban shi ko wani abu makamanci wannan to tabbas wannan yana ɗaya daga cikin kafirci bijirewa ni'ima in ba dan wannan ma'ahin ba da baka iso duniyar nan ba kuma Allah ya ga abin da ya gani ya sanya ka ka fito kalkashin wani inda kalkashin wanan ka fito da baka kai hakan ba ubangiji bai taba yin abu ba tare da hikima ba wa kana Allahu aliman hakima sai
abu na biyu shine ya kasance a dangana mutum da wanda ba ma'ahin shi ba bangaren lafazi, wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da aka hana, sai dai idan ya kasance lafazin lafazi ne wanda ya shahara a wurin mutane, ba za a iya ganewa nan ba sai an dangana shi da wani. Kaga idan ka koma cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kai Miqdad bin al-Aswad, kaga Aswad din wanda yayi tabannin shi ne, wanda ya rike shi ne a matsayin da lokacin da aka rusa wannan al'ada ta yin tabanni rikon dan wani da sunanka, a lokacin nan aka shashantar da wannan hukuncin, suna da yakinin wannan hukuncin wani Aswad ba baban Miqdad bane ba, duk duniya ta riga ta tabbatar, sai dai Miqdad ba za a iya a san wane ne shi ba sai an dangana shi da Aswad din. Ko manzo Allah bai musu inkari akan haka ba, saboda ya riga ya shahara da sai an ce Miqdad bin al-Aswad. Kamar misalin wane ne yaron wane, tunda ya tashi yana dan karamin shi a shagon shi yake, a cike yake ci, a cike yake shi, a gidan shi yake, sai a ringa cewa wane yaron wane, kowa ne dan gidan wane. Kaga wannan ba shi zai nuna ba lalle wannan nan shine ma'ahin shi ba, kuma a hukumce bangaren shari'a ba ma'ahin shi bane ba, a hukumce bangaren abinda al'umma ta sani wannan ba ma'ahin wani bane ba, to wannan halaka ne koda an kira shi da haka shari'a ta ba da dama. Haka kuma idan muka leka wannan ayar zan mu gani tana karantar da mu lalle ayyuka suna da fifiko a gun Ubangiji, kamar yanda yake bayyana mana huwa aqsatu indallah, ai yin haka ku kirayi kowa da sunan baban shi shine fi adalci. Kaga yazo maka da sigatut tafdila, lalle kiran wani da sunan ma'ahin shi shine mafi adalci, ko shine abu wanda yake mafi adalci, wannan shi yake ƙara tabbatar maka lalle ayyuka suna iya shan bamban bangaren fadala a gun Ubangiji. Wannan ko misalai suna da yawa furtuk kamar yanda Al-Qur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke karantar da mu. Haka idan muka leka ayar zan mu gani Ubangiji yana ya kawo mana wata magana, yake cewa walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, babu laifi idan an kawo maka kalmatu raf'ul janah, wa aika ce maka babu wani laifi akan haka, ko kuma fala isma, duka wannan ana nihin an maka rangwame. Duk lokacin da bawa zai yi kuskure a cikin al'amari, to Ubangiji ya riga ya mai rangwame akan wannan kuskuren da yi. Misalin idan muka dauki bangaren rantsuwa, wani ya rantsa ya ce wallahi ba zai sake yin kaza ba, kurum sai ya mance ya tafi ya aikata kaza, ya aikata wannan abin akan kuskure, hukuncin shi shine zai yi, inda ba akan kuskure bane ba mi zai yi, zai yi kafara it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya zo ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zai yi kaza ba, yanzu sai ya tafi ya aikata wannan abin, ya warware wannan rantsuwa, to kafara ta hawo kan shi shine ya ci da miskini guda goma, ko kuma ya tufatar da miskini guda goma, ko kuma ya entar da baiwa idan bai sa an ba wannan ukun ba, a lokacin nan an ba shi dama ya tafi ya azumi guda uku, sune kafarar wannan rantsuwa wadda ya. Amma dai da zai yi wannan ya warware wannan rantsuwa akan kuskure, ko yayi abin da ya rantsuwa ba zai aikata ba akan kuskure, to babu kafara akan shi. Dalili walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, wannan tana kumsar dukkan wani abu wanda zai kasance an yi kuskure akan shi. Kidan sai dai ya kasance mu raba tsakankanin ayyuka da kai abubuwan da Ubangiji ya riga ya zartar mana da su da ma'aikata su, da kai kuma abubuwan da suke kasancewa su ne abubuwan da aka umurce mu aka zartar mana ma'aikata su, in ma ya kasance min babil mahzurat ko kuma ya kasance min babil ma'murat. Min babil mahzurat su ne abubuwa wanda aka zana maka aka ce wani kada ka kusance su, kada ka aiwatar da su, sai ka aikata su akan kuskure. Ubangiji ya riga ya dauke maka wannan laifin dalilin kayi su akan kuskure. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wannan yana daya daga cikin gatan da aka yi wa umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa rufi'a an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alayhi, an riga an dauke wa umma ta kuskure ko mantuwa ko kuma abinda aka tilasta al'umma ta ta aikata, wannan Ubangiji ba zai kama ta da laifi ba. Wannan kuma min babil mahzurat, he dai idan ya kasance min babil ma'murat, ko da mutun ya kasance akan jahilci bai san wannan abun ba, to wannan wajibi ne ma, abinda ya aikata wajibi ne ya kasance warwararre, abu ne wanda Ubangiji ba zai karba ba. Misalin shi mutumin da ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumin ina da yakinin yahi ni yahi yahi wanda muke zauna tare da su, saboda kasancewa yana da darajar sahabi sai sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya shigo masallaci, yazo yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, ko yayi sallah raka'a guda biyu, yazo yayi wa manzo Allah sallama, manzo Allah bai karba mai sallama shi ba, sai ya ce mai irje fasalli wa salli fa innaka lam tusalli, ya kai wani ka koma kai sallah saboda ba kai sallah ba. Yazo yayi ta irin sallar ɗan tasha, ya bubbuga yazo ya koma ya sake yin sallah, ya dawo yayi wa manzo Allah sallama, manzo Allah ya ce mai irje wa salli fa innaka lam tusalli, koma ka sake sallah saboda ba kai sallah ba. Wannan dai ba sallah bace wanda ake yi wa Ubangiji bai karba ba. Ya koma ya sake bugawa irin dai sallar da ya buga, ya dawo manzo Allah sallama, manzo Allah sallama yace wa manzo Allah, yace mai ka koma kai sallah saboda wannan ba sallah bace ba. Yace wallahi na rantsi da wanda ya aiko ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yau ta sallah ba saboda wannan sallah. A lokacin nan manzo Allah ya karantar da shi yanda ake yin sallah. Kaga wannan ya kasance jahili akan yanda ake yin sallah, amma dai ba a mai uzuri ba, a ce ai bai sani ba. Dalilin bai sani ba, yanzu an yaye mai Allah ba zai kama shi da laifi ba kan wannan al'amurrukan al-ma'ruf min ad-din bid-darura, Ubangiji tsaf zai kama ka da laifi dan ya sanya baka kai makaranta ba, ka koya ba. Kaga wannan shine yake nuna maka bangaren min babil mahzurat, duk abinda aka ce maka wani haramun ne ka aikata shi, sai ka aikata shi kana halin mai jahilci akan shi, ko kana halin mai mantuwa akan shi, Ubangiji ba zai kama ka da laifin wannan abun ba. Amma dai abinda yake min babil ma'amura, abinda aka umurce ka aka ce maka wani kaza da kaza da kaza da kaza, aka ce ka yi su sallolin nan guda biyar ka kira, in za ka yi sallah ka yi arwalla, ka yi kaza ka yi kaza, sai ka ce a kai ni ban sani ba, Ubangiji zai kama ka da laifin baka tafi ka sani ba, ko baka yi abin da aka umurce ka ba yanda ya kamata ka yi shi, baka aiwatar da shi yanda ya kamata ba. Ina fata an fahimci misalin. Haka idan muka leka ayat zan mu gani tana karantar da mu, ko tana ƙara tabbatar mana wa'ansu sunaye guda biyu daga sunayen Ubangiji, wanda Ubangiji ya riga ya tabbatar wa kanshi wa kana Allahu ghafuran rahima, wallahi Allah mai yawan gafara ne, kuma mai yawan jin kai ne game da waɗanda suka yi imani da shi suka miƙa wuya zuwa gare shi. Haka idan muka leka ayar kalkashin wadashi walakin ma ta'ammadat qulubukum, muna iya fahimta lalle madaru hukum, hukumta hukumci dukkan su Ubangiji yana kama mu da laifi ne idan ya kasance abinda muka zartar wa zakatanmu. Abinda bakina zai furta kamar yanda ya bayyana mana a can baya, yace zalikum qaulukum bi afwahikum, amma dai abinda zuciyata ta kudurce akan shi ne Ubangiji zai kama ni da laifi. Idan muka shiga cikin Al-Qur'ani, wannan aya tana bayyana walakin ma ta'ammadat qulubukum, kaga ni abinda zakatanku suka yi danganci suka aikata. Kaga hukuncin a ina ne, wa take tabbatarwa, zuciya take tabbatarwa. Haka idan muka koma kan suratul ma'ida kan ayar rantsuwa, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, Allah ba zai kama ku ba da irin yashashshar rantsuwa, kurum kana hira kai, wallahi wannan abun ba haka bane ba, kurum hira ce wannan a ciki, duk da an karhanta ba a san musulmi ya kasance kullum idan zai yi magana yana irin yashashshar rantsuwa, ita ce ake kiranta laghwul yamina, irin yashashshar rantsuwa, kurum kana hira kai, wallahi bai zo ba kai, kuma a cikin zuciyarka baka riga ka tabbatar ba a kai, kurum hira ce. Kaga Ubangiji ba zai kama mu da laifin wannan rantsuwar da muka yi ba, sai dai Ubangiji yana kama mu da laifin da mimma aqattumul ayma, abinda zuciyata ta riga ta tabbatar, kurum ina so ne in hawo kanka, ko ina so ne in zalunce ka, ko ina so ne in tabbatar da gaskiyar wane, in tabbatar da ƙaryar wane, in ce wallahi tallahi ka san nan ba haka bane ba, abinda zuciyata ta kosu anan ne Ubangiji zai kama ni da laifi. Kaga wannan yake ƙara tabbatar maka duk abinda zuciya bata tabbata da shi ba, babu laifi a kan shi. Abinda zuciya ta kosu, abinda zuciya ta tabbatar, a shi ne Ubangiji zai kama bawa bawa da shi. Shi ne kamar yanda a cikin wannan a cikin wannan mas'ala ta harauta walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum bima kasabat qulubukum abinda zuciya ta riga ta tabbatar ashine ubangiji zai kama mu da lahin abinda muka aikata sai dai kan wannan mas'alar da kai duk abinda dan adam ka'ida amma ka'ida wadda take general duk abinda zuciyar bawa ta rigayi ko duk abinda zuciya ba ta rigayi ta tabbatar ba to babu laifi a kan shi abinda zuciya ta rigayi ta tabbatar shine ubangiji zai kama bawa da laifi a kan shi idan ya kasance tsankanin shi da shi da ubangiji idan ya kasance kuma tsankanin shi da shi da ubangiji ne kuma da haƙƙin wani wajibi ne ya mayar da haƙƙi sai dai istisna'i exception daya shine kashe rai duk ran da aka kashe ta ko da da gangam aka kashe to ubangiji zai kama laifin wannan kisa da aka yi amma dai duk wani al'amari wanda idan ba da gangam aka yi ba ubangiji bai kama bawa da laifin shi sai dai kisa dalilin wadashi wa man qatala mu'minan khata'a فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا دوان دي كشي ونمومني دكان كم أكفوا دوان دي كشي ونمومني أكبساتان كسكري توب أبرش هكبا سي أكتي فتحرير رقبة شيني واجبيني ينتر بيوا كم بيوار تكسن تي مومنا ودية مسلمة إلى أهله كم يباد دية ودى زيبا وإيا لون نمتما وان دي كشي أكم كسكري kaga komi da komi idan bawa zai aikata ubangiji ba zai kama shi da laifi su ba banda kisa koda ba da gangam kai ba to ubangiji sai ya kama ka da laifin wannan kisa Allah ki yayi wannan shine abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan aya sai mu shiga aya ta 6 wadau ubangiji madaukakin sarki yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa kana zalika fil kitabi mastura ubangiji yake mana bayani duka ayar tun daga harko har zuwa yanzu ana mana bayani ne akan fiyayyen halitta manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wannan ayar za ta mana bayani akan haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'umma shi akan mummuni ba wai mummunan da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kadai ba dukkan al'umma ta manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi haka kuma za ta ƙara mana bayani akan hukuncin mateku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka hukuncin gado kasancewar aida baya mutane suna daukar ɗiyan wa'ansu su meda ta ɗiyan su idan sun mutu su ci gadon su to yanzu daga yanzu al'amarin ku ba haka bane ba dangi su ne mafi cancanta su kasance masu cin moriyar danginsu lokacin da suka bar gado haka daga mummunai haka da wanda suka yi hijira yace sannan kuma al'amari idan kuka ga dama ku yi wa wani wanda kuka yake kalkashin ku ko kuka rike shi a gidanku kuke ciye su da shi ko wani amma kamancin haka ko wanda ake mu'amala ta yau da gobe da shi idan kuka ga dama ku musu alkhairi to wannan babu laifi yi musu alkhairi dama abu ne wanda ubangiji ya riga ya rubuta a can cikin lauhil mahfuz tabba wani zai iya wa wani alheri wani zai iya wa wani data ayati ubangiji yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine mafi cancanta game da mummunai a karan kawunan su sififi tashi kamar yadda Muhammad ibn Uthaymeen ya kawo a cikin tafsirin shi yake cewa ai annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine mafi cancanta game da mummunai akan kawunan su na daga abin da ya kiraye su kuma da abin da rayukansu take tattaraya musu da su aikata idan aka ce maka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani nan ko ga abin da rayukan mu take so ta aikata to wajibi ne mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu fifita umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da raina take so ko akan wani wanda yake dan adam wanda yake koma bayan manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine malam mai ta'alidi ya kawo yake cewa muna iya fassara wannan kalma akan huskoki guda uku shine na farko lalle mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mummunai shine mafi tantanta game da kawunan su wurin kiyaye dukkan wa'ansu maslahohi na mummunai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tausayin mu akan kowa, yayi tausayin mu akan kowa, duk abin da zai amfanar da al'ummar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya fafutuka akan ubangiji ya tabbatar wa al'ummar shi wannan amfana, kuma duk abin da yake cuta ne game da al'ummar shi ko kuma yauni ne game da al'ummar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya iyakacin kokarin shi ya kiyaye kada ubangiji ya farlanta mana wannan al'ama. Mu dauki misalin mutumin da yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fi kulli amin hajjun ya rasulullah, shin wai hajjin nan akan kowa da kowa kowace shekara sai ya tayi yayi aikin hajji? Manzo Allah ya kauna kanshi insha Allah mu lafiya, sai can an manta ma da hira. Manzo Allah ya ce la qultu na'am la wajabat wala mastata'tu, da nace eh, yace wallahi da ubangijin ku da ya wajabta muku kowace shekara kowa sai ya tayi yayi aikin hajji, yace kuma wallahi da ba za ku iya ba. Haka mu leka sallar dare cikin Ramadan tahajjudi ko qiyamul layl wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da karin kanci ya huto kurum da ya huto ya fara sallah, sahabbai suka zo suka jera a bayan shi in tsirawo, sai suka bada labari gobe ai jiya manzo Allah ya huto ya limance mun yi sallar mun yi qiyamul layl tare da shi masallaci yi akai cincirudu a dare na biyu aka huto. Manzo Allah da yaga haka a riwaya yake cewa fa idza kana fil yawm falamma kana fil yawm salis abul rabi'a fil yawm salis awir rabi'a, yace dare na uku ko kuma dare na hudu sahabbai suka cika masallaci wanda ma bai da labari labari ya kai me aka zo aka tattaru ana jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto, wa'ansu suna farlotu, wa'ansu suna daga murya, wa'ansu suna kaza, ko manzo Allah ya kyale sai shaha musu lahiya bai huto ba aka yi sallar bar shi ba. Sai da bayan sallar asuba da aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace naji tsoro ne in huto ubangijin ku ya farlanta muku ko ba za ku iya ba, da aka farlanta ta ai da al'amarin da ya koma mai yauni a ci an wajabta sallar dare a cikin watan Ramadan ai wani ina tunanin sai dai ya tsire ya fasa azumi saboda sallar ta kan gita ne wahala akan yin azumi, to kaga wannan al'amari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta game da mummune akan kawunan su wurin kiyaye dukkan wata maslaha ta mummune ko kuma ta al'umma shi na daga abin da zai amfane su ko kuma ije musu duk wani abu wanda zai kasance musu kumci a cikin addinin su, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi, ni ne mafi cancanta game da kowane mummune akan karan kanshi, yake cewa man taraka balan falyurisatihi, duk wanda ya bar wata dukiya to dukiya ba tawa bace ba, duk da ni ne mafi cancanta game da mummune amma da dukiya ta magadanci, yace kuma man taraka dainan fa alayya, duk wanda ya bar bashi to yazo ni zan biya bashi. Kaga wannan shine adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bazan amsan maka naka ba, kai in ka rasa zo ni ne mafi cancanta in biya maka bashin ka. Wannan kenan huska ta farko wurin tafsirin wannan kalma annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim. Fassara ta biyu ko huska ta biyu shine lalle annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi game da mummunai shine mafi cancanta akan karan kawunan su wannan mummunan, wajibi ne su fifita manzon mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi akan karan kawunan su, wannan kuma baya yuwa imani ya kasance akan zuciya ko a cikin zuciyar bawa, wajibi ne sai ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan karan kanshi, akan diyan shi, akan iyayen shi, akan komai da komai shi, wannan wajibi ne. Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi, yake cewa wata rana ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya rike hannuna irin tahiyya, kaga irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tahiyya, manzo Allah yana rike hannunka ai sabatan baki sai ta kama ka, duk wani abu mai dadi sai ka faɗi wa mutum, to shine mai Umar a wannan halin sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ya rasulullah la anta ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, yace na rantsi da Allah ya ma'aikin Allah kai innan ka hi kowa soyuwa a gare ni in ba karan kaina ba. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa min nafsika ya Umar, har karan kanka
kai innan ni kanka kai san kanka akai na ya uwa qala wa min nafsi wannan afwan yake cewa wa min nafsi ka ya uba yace har ma karan kanka ya ya kai umar a lokacin da yake cewa wa min nafsi yace har ma karan kaina ya ma'aikin Allah ni innan a gabanka manzan Allah ba komai bane ba zan iya bada komai akan ka zan fifita komai akan ka har karan kaina a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'ana ya umar a yanzu ne ya kai umar imani ya cika a cikin zuciyarka shi menene soyayya ta manzan Allah fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayya gare shi shine mutun ya karkatar da zuciyar shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karkata wa wadda zai iya fifita komai har karan kanshi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani masoyi a rayuwar nan ta duniya kaga mutum bai yi kowa san kanshi ba amma dai karan kankan ka fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanka diyanka iyallanka iyayenka kowa da kowa kuma da zaran ka fifita wani abu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku jinkirta azabar ubangiji ta kusa ta zo muku yake bayyana mana cikin tawba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajakum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri idan ya kasance iyayenku diyanku ɗan uwanku danginku ko kuma dukiyar da kuka kasance kuna tarawa ko kuma kasuwancinku da kuke jin tsoron tsawa a cikin shi ko asara a cikin shi ko kuma gidajen da kuka tara na ni'ima wanda kuka yarda ku shiga ku kwanta a cikin su ku more wa rayuwarku ta duniya wa masakin tardawha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi su suka hi soyuwa ga Allah ga manzon shi yace to fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi ku jinkirta har sai Allah ya zo da al'amari insha Allah al'amarin ubangiji shine azaba ce za ta zo ta shafe ku shine duzaran bawa zai ci ya fifita wani abu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya taro yaki tare da shi da ubangiji Allah kiyaye kuma mu dan yi tsokaci kadan akan soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin soyayya shine bawa ya karakata zuwa ga abinda wanda yake so yake so to shine zaka samu idan kace zaka karkata zuwa ga abinda wanda kake so yake so manzon Allah abinda yake so mana shine mu samu rabauta duniya da gobe kiyama sai ya zo mana da shari'a ya umurce mu da kai abubuwan da zamu yi furci akan su da kai abubuwan da gabbai za su aikata bangaren duk abinda gabbai ko abinda zai tarjuma soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bibiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin shi ko kuma fi'ilin shi baya yuwa mu ce a ai kurma ai ai mu muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kurum shikenan wajibi ne kabi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda manzon Allah ya aikata a ce an same ka kana kokarin biyayya abinda manzon Allah ko bibiya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata abinda ya aiwatar abinda ya irin mu'amalar shi dashi da sahabbai irin mu'amalar shi a cikin gidan shi wannan wajibi ne wanda yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya bibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yanda muka bayyana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne karkashin wannan ayar da muka karanta ta cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwa wa ikhwanukum wa azwajukum hazuwa karshe kuma haka da kai hadisi wanda Imam Abu Hurairah ya rawaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in yake cewa baya dayanku ba zai taba imani ba har sai na kasance nahi soyuwa a gare shi game da ma'ahin shi ma'aihin shi sannan iyan shi sannan kuma dukkan mutane wanda suka biyo bayan wa'annan biyu wanda aka zana wannan ita ce soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yana ɗaya daga cikin alama ta munahunci a ce wane ya fifita soyayya ko soyayyar wani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta Allah da manzan shi ta fifito akan soyayya ko soyayya wani ta fifito akan soyayya Allah da manzan shi akwai hadisi Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa afwan kaba Anas bane ba hadisi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah bin Hisham ne ina kiyota sai ya rawaito shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul imani an yakuna lillahi wa rasulihi ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar la yuhibbu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idha anqadhahu Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqzafa fil nar yake cewa abubuwa guda uku wanda duk wanda ya samu kanshi a cikin sa to ya samu dadin imani idan kuma mutum bai samu kanshi a cikin sa ba to tabbas babu wani dadin imani wanda zai samu shine yayi wani ya kawo na harko shine an yakuna lillahi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya kasance Allah da manzon shi sune mafi soyuwa a gare shi akan wani wanda yake koma bayan sa hatta da karan kanshi abu na biyu yake cewa ya so mutun dan Allah ba wai dan wani abu ba wani intere na rayuwa wa yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillahi ya so mutun dan Allah ba wai dan wani abu ba na intiran duniya ba wannan shi ba idan bawa ya kasance yana da wannan sifa to tabbas zai samu dandano na daga imani sannan ta kashi yake cewa ya kiyamaci ya koma cikin kahurci kamar yanda yake kiyamata ubangijin shi ya tsoma shi cikin wutar jahannama wannan mu yi kokari mu kiyaye wannan abu aka da kwai riwaya ta Anas wadda dazina so in kawo wanda wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah mata sa'a yaushe ne tashin kiyama ya ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kauda kanshi game da wannan mutumin can mutumin nan sai ya sake dawowa ya sake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe ne wai tashin kiyama ita kuma tashin kiyama ubangiji ma ya riga ya bayyana mana qul ilmuha inda rabbi la yujalliha ila qul innama ilmuha inda rabbi fi kitabi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda Allah ubangiji shi kanshi ya wata aya yake cewa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yace na kusa ma in buye wa kaina yaushe ne ba za a yi tashin kiyama saboda a sakanta wa kowace rai abinda ta riga ta aikata a rayuwarta ta nan duniya manzo Allah bai san bai yaushe ne ilimin tashin kiyama ba lokacin da Jibril ya zo ya tambaye manzo Allah sai yake cewa mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il mai tambayar ba shi bane mafi sani akan wanda aka tambaya ba shi ma wanda ya zo ya tambayan bai san yaushe ne tashin kiyaman ba farantana ni wanda nake kasa wanda ni ma he ka kawo mun wa'ayi ne ka sanar da ni abinda ubangijinka ya numfaci a isar mini da sakon shi to shine lokacin da wannan mutumin ya zo ya tambaye manzo Allah ya kauda kai ya sake tambaye shi manzo Allah sai yake ce ma a'adta laha me ka shirya tashin kiyama kake tambaya yaushe ne tashin kiyama a lokacin nan manzo Allah wannan mutumin sai yake cewa hubbullahi wa rasulihi ai ni ba abinda na tanada illa soyayya Allah da manzon shi yace manzo Allah sai yake fa innaka ma'a man ahbabta tabbas kai innan za ka kasance tare da wanda kake so zaka kasance tare da wanda kake so kaga wannan mutumin ayyasha duk lokacin da bawa ya so wani to Allah zai tayar da shi tare da wannan mutumin almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum zai tashi tare da wanda yake so a gobe kiyama in wa kake so in wani ka wuri ya kasance shi ne tutar kai shi itace idan in ga a rayuwarka to wallahi zaka tashi tare da shi in kuma manzon Allah ne da sahabban shi sune mafi soyuwa a gare ka to tabbas ubangiji zai tayar da kai da waɗannan mutanen Allah ya datar da mu wannan kenan fassara ta biyu wanda malam ko huska ta biyu na daga fassara wannan aya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka kuma huska ta uku shine malam ya kawo yake bayani yake cewa ya kasance manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi shine mafi cancanta akan karan kanka na daga abinda kanka take kiranka ka aiwatar kenan ya kasance biyayyar manzanka ita ce mafi soyuwa a gare ka ita ce mafi fifiko akan abin da zuciyarka take raya maka take so ka aikata haka kuma da dukkan wani abu wanda zai saba wa shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine fassara wanda malam ya kawo mana, kidan mu rike annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, lalle annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi shine mafi cancanta mu bashi soyayya mu fifita umurnin shi mafi cancanta akan neman mana duk abin da zai kasance maslaha ne game da rayuwarmu, abinda zai ije mana dukkan wata bashakka a cikin addininmu. Wannan annabi shine mafi cancanta game da duk wani mummuni, haka kuma da karan kawunan ko da karan kawunan su mummunai. Idan kuma aka yi kira insha Allah mu muna cikin mummunai, kiran namu ne na gabaki daya. Kinan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, gabata biyu yake cewa wa azwajuhu ummahatuhum. Ina tunanin lokacin namu ya kai, kanan zan matsaya wa azwajuhu insha Allah sati mai zawa sai mu tashi bangaren gaba ta biyu wa azwajuhu ummahatuhum. Kina annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu aula bil mu'minina min anfusihim, shine wani abu wanda da yawa za mu samu muna aikatawa sai ka ji wani yana tababatu ai shi yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai su ne ɗan manzo Allah, su ne kaza, ai su a kashe su dan manzo Allah, ai kaza ai kaza. Wannan ba ita bace ba soyayya ba. Shine wani mawaki yake cewa law kana hubbuka sadikan la ata'ata innal muhibba liman yuhibbu muti'u, yace inda soyayyar taka ta gaskiya ce da wanda kake so da kai ne biyayya, saboda shi ainihin soyayya shine kama wanda kake so biyayya, ka karkatar da zuciyarka dukkanta zuwa ga wanda kake so, abinda yake son, abinda zai dada mai rai shi zaka aikata. Yace inda soyayya gaskiya ce, yace wallahi da kun so shi, da kun mai biyayya, shi ai tsarin na rayuwa, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, duk wanda yake so game da wanda yake so to zai tsaya yi mai biyayya, biyayya kuma makamniyar biyayya, in dai soyayya ta gaskiya ce to mu ne muke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makamniyar biyayya. Duk abin da aka ce maka manzon Allah ya ce ba ruwanmu, in dai hadisi ne ingantacce za mu rike shi da hannu biyu mu fifita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganar kowa ko da ya kasance Imam Malik ne. Ba ruwanmu mu kurum ma qala Allah wa qala Rasul, mi Allah ya ce mi annabi ya ce. Wannan kuma abinda Imam Malik ya zo da shi, abinda Imam Abu Hanifa ya zo da shi, abinda Imam Shafi'i ya zo da shi, abinda Imam Ahmad ya zo da shi, dukkan su wannan fahimta ce. Zaka iya dauka barantana yanzu alhamdulillah hanyoyi na sanin hadisai ga sunan sun barkatu, in dai dalibin ilimi ne yana da ahliya yana da kaba'a zaka same shi yana iya bambance. Imam Malik kan wani hadisi ya dogara akan wannan maganar tashi, ya dogara akan hadisi kaza, to wannan hadisin idan muka biyo hanyoyin shi hadisi ne wanda yake da inji. Imam Abu Hanifa ya dogara da wannan hadisin, hadisin shi shine ingantacce, zamu dauka mu yi aiki da shi, dan me sun ya ba dauka mu yi aiki da shi ba. Ki sanya kan wannan mas'alar at-ta'assubul madhhabi, wani yace kurmushi shi ba maliki ne, shi kurmushi abinda Imam Malik, a'a Imam Malik ma ce waye duk abinda na hadi ya saba wa ma'abucin wannan kabarin to ku shefa shi akan katanga bi da wani amfani. To wannan ita ce soyayya da bawa zai iya wa Allah ya yi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama, shi kuma biyayya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nuna soyayya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to soyayya ce game da ubangiji. Man yuti ar-rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza, duk wanda yayi wa manzon shi biyayya to tabbas yayi wa ubangijin shi biyayya, saboda manzon nan bai taba kuskurewa ba akan umurnin da ubangijin shi ya bashi ko kuma sakon da aka bashi ya isa. Wannan kuma da kansu wa'inda suka huta da shi hajjatul wada yace musa ala hal ballagtu, shin na isar da sakon da aka yi mini bin yi kwange ba, suka ce kwarai ku manzon Allah ka isar da sakon, har so uku ya maimaita suka ce kwarai ku ka isar da sakon da aka yi maka. Ta sanya duk wani wanda zai ringa tunanin a ai da kai wani abu wanda yake sabo a cikin addini ko wani abu makamancin haka, shine Imam Malik ya ce faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala, to yana tutiya nan liman za Allah ya riga ya ha'inci ubangijin shi, yayi kwangi akan sakon da aka bashi aka ce ya isar, yake isarwa. to kawo kuma shi wannan mutumin shine yake kirari yake cewa a su ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne duk wanda ya riga ya tabbatar wa zuciyar shi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah yana rayi ko kuma manzon Allah bayan mutuwar shi taimakon manzon Allah shine taimakon sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye zan mu bada kawunan mu duk wani wanda zai keto haddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to muna nan zamu kiyaye Allah kaddara ba mu tare da shi to wajibi ne mu kiyaye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yana ɗaya daga cikin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kullun bawa ya ringa kudaituwa akan ya za a yi abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waccan tasha saboda ubangiji ya san zukatan mu bai kaddara ba mu kasance daga cikin sabon shi ba amma dai muna fatan gobe kiyama a tada mu tare da shi mu shiga gidan aljanna tare da shi mu kwabtace shi a cikin gidan aljanna wannan soyayya ka wajibi ne ta ringa ta tabbatar maka haka sannan yana ɗaya daga cikin soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine biyayya da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni akan shi ba wani ka ringa cewa a kaza duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni akan shi wajibi ne ni biyayya akan shi ba za ka ringa cewa ba a kazan nan ni ya mini wahala ko kazan nan bai dace ba ko wannan ba manzon Allah madama an ce maka ya aikata wajibinka ne in dai daga sai kake kana son shi wajibinka ka aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata yana ɗaya daga cikin nuna soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwadayi akan isar da sunnar shi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ka sani ko bin ka dan in shi kai kokari ka isarwa wani amfana da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya san wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wani wannan sunna to falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin yana da ladan wannan sunna da ladan wanda ya aiki da wannan sunna har zuwa ranar tashin kiyama kuma yana ɗaya daga cikin soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kin yarde wa zuciya a ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran kaga wanda ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to he inda karhinka ya kare sai dai idan ya kasance da kai hukuma to ku wakkala al'amarin shi zuwa ga hukuma saboda ba a yarda ba a gari da kai limami jagora babba ya kasance wani ya dauki doka a hannun shi wajibi ne mu yarje wa zakatun mu lalle ba mu yarda ba wani ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yawaita yi mai salati wannan kuma dukkan su bayanai kowa ya san abin da yake ciki haka kuma yana ɗaya daga cikin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutun ya nisanci dan bid'a duk wanda zai kirkiri wani abu a cikin addini ya tankana shi da addini to wannan mutumin ko kamar yana tudiya ne manzon Allah ya haƙinta da ummar shi kidan wajibinka ne ka nisance shi in dai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine soyayyar sahabban shi da iyallan gidan shi idan ka ji kana kyamatar su to wallahi ka bintiki soyayyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa fa man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum duk wanda ya so sahabbaina to dalilin soyayya ta ya so su wanda ko ya kyamace su to dalilin kyamata ya kyamace sahabbaina ridwanullahi ta'ala alaihim haka kuma yana ɗaya daga cikin soyayya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuna ladabi ga sahabban shi ga iyallan gidan shi kaga duka ba a barka ba in dai kana son nashin to wannan alhurman manzon Allah albarkacin manzon Allah suke ci wajibi ne ka nuna ladabi ga wa'annan mutane ga wa'annan sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim haka da iyallan gidan shi abubuwa suna da yawa wanda suke ƙara tabbatar mana lalle muna son manzon Allah ko kuma ba ma san shi saboda ubangiji ya riga ya hukunta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwa min anfusihim insha Allah sauran bayani Allah kai misati mai zawa insha Allah za mu cike mu kama gaba ta gaba abinda muka karanta ne dai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda mu ba iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatu ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya ma zuriya mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi iyaye da amanna arziki da suka raga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah rahamshe su Allah ya yalwata musu cikin kabarin su, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, Allah sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus. Duk wani abin da rai ta kudirce na alkhairi Allah ya tabbatar mata, duk abin da yake sharri ne kuma Allah baddala mana da shi da mafi alkhairi a cikin rayuwar mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.